know what we gotta do.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 3 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya, za a ji cewa rundunar sojin saman Najeriya ta ƙaryata faifan bidiyon nan da kungiyar Boko Haram ta yada ma duniya da cewa na jirgin saman Najeriya samfurin Alpha Jet ne da ya bace, kuma wai ita ta kakkabo shi.
An waye gari yanzu soja yana magana cewa jirgi hatsari yayi, ba wai ainihin Boko Haram suka harbo shi ba. To
za kuma a ji halin da ake ciki a baya-bayan nan game da takaddamar filaye da kulutai a wasu biranen Najeriya, musamman ma Kano.
Kwai da yawa dalilai da suka sa ake samun rikice-rikicen filayen. Wasu daga cikinsu shi ne a baya akwai kungiyoyi da hukumomi suka sayi filaye da niyyar cewa kamar zuba jari ne.
Kamar rukowace ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da kuma labaran wasanni. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Gwamnatin Biden, wacce ta sanya manufar yi wa mutane miliyan 100 allurar rigakafin coronavirus a cikin kwanaki 100 na farko kan karagan mulki, ta sake shiga muhimmiyar rana a jiya Juma'a. Amurka ta zama ƙasa ta farko da ta yi wa mutane miliyan 100 allurar rigakafin. Koyaya yaduwar COVID-19 cutar da coronavirus ta haifar na ci gaba da hauhawa a wasu yankuna na Amurka. A farkon wannan makon, Biden ya kuma ce ta hanyar ƙara matsin lamba za a ƙara yawan allurar rigakafin, ta yadda aƙalla kashi 90 cikin 100 na duk manya a ƙasar za su cancanci a yi musu rigakafin ya zuwa ranar 19 ga watan nan na Afrilu. Makonni uku kawai daga yanzu, saboda muna da allurar rigakafin ga yawancin mafiya yawa daga manya, ba za a jira sai ranar 1 ga watan Mayu ba. Jami'an tsaron Myanmar sun bude wuta kan masu zanga-zangan neman demokaradiyya a yau Asabar, inda suka kashe mutane 5. Wani mai zanga-zangar da kafofin yaɗa labarai sun ce, yayin da sojoji suka karfafa kudurinsu na kawo ƙarshen adawa tare da sammacin kame masu suka ta yanar gizo da kuma toshe internet. Duk da kisan da jami'an tsaron suka yi wa mutane sama da 550 tun bayan juyin mulki ranar 1 ga watan Fabrairu, masu zanga-zangan na fitowa kowace rana, galibi cikin ƙananan ƙungiyoyi a ƙananan garuruwa, don yin magana da nuna adawa da sake maido da mulkin soja. Jami'an tsaro a garin Umuniwa da ke tsakiyar ƙasar sun yi harbi kan taron jama'a, inda suka kashe mutane 3, in ji kafar labarai ta Myanmar Now. Yayin da aka harbi wani mutum har lahira a garin Bagu da ke tsakiya da kuma garin Tatown da ke kudu, da mujallar Bagu da ke fitowa duk mako ta rawaito. Ƙungiyar mayakan sa kai ta Al-Shabab ta kaddamar da wasu hare-hare kan sojojin Somalia a yankin Lower Shabelle, in ji jami'an yankin na Somalia. Hare-haren da aka kai da safe yau Asabar da misalin karfe 4 na asuba a gugun kasar sun auna sansanonin sojoji ne a garuruwan Barire da Audigil da ke kudancin Somalia. Sojojin na Somalia ne ke kula da wasu sansanonin da za su yi aikin kare wasu gadoji a gefen kogin Shabelle, waɗanda hukumomi suka ce suna hana motocin da ke ɗauke da ababen fashewa shiga Mogadishu. Hare-hare sun fara ne da mabman kunar bakin wake da ke cikin wata mota a kan dukkan sansanonin biyu, sannan harin sojoji biyo baya a cewar jami'an yankin. Da yake magana da sashen Somaliyanci na muryar Amurka, Abdulkadir Muhammad Nur Sidi, gwamnan yankin Lower Shabelle, ya tabbatar da hare-haren. Sidi ya ce mayakan sun yi lugudan wuta a kan ƙauyukan Sabid da Anole da ke kusa. An rawaito wasu ƙarin hare-haren rokoki a kusa da garin Janel. A cikin shekarun baya-bayan nan, sojojin ƙasar ta Somalia a cikin haɗin gwiwa tare da karin rundunar wajen da zaman lafiya a yankin ta ƙungiyar tarayyar Afirka a Somalia ko AMISOM, sun sake kwato waɗannan ƙauyukan da a baya suke ƙarƙashin ikon mayakan Al-Shabab. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata babbar kungiyar bincike ta kasar China a kwanan nan ta ce sojojin Amurka na da matukar karfi a cikin tekun kudancin China a bara, yayin da Washington ke neman duba faɗaɗa mamaye tekun da Beijing ta yi. Tsanantawa dangane da yawa da tsawon lokacin da sojojin Amurka suka yi a yankin cikin shekarar 2020 ba su kai ake ganin su ba a cikin 'yan shekarun nan, rahoton na 12 ga watan Maris ya bayyana. Umarnin rundunar sojojin Amurka da ke aiki a yankin Indo-Pacific da ke Hawaii ya tabbatar da wucewar jiragen ruwan yaƙi 10 a cikin teku a bara, da suka biyo 10 a shekarar 2019. Kawai 5 ne aka tabbatar cikin kowanne daga shekaru 2 kafin shekarar 2019. A watan Yuli, sojojin sama na Amurka sun kuma yarda sun tura jiragen lugudan bombardment na B-52 da ya haɗa da jiragen dakon jirage 2 a atisayen tekun kudancin China. Masu magana da yawun rundunar sun ki amsa bukata don sharhi kan ko shekarar 2020 shekara ce da ba a saba ganin irinta ba. Daga ƙarshe, wani jami'in 'yan sanda na ginin majalisun Amurka Capitol ya mutu, wani kuma ya ji rauni a jiya Juma'a lokacin da wani direba ya afka da mota cikin shingen da ke kare ginin majalisar na Capitol. 'Yan sandan Capitol sun ce wanda ake zargin ya fito daga motarsa ɗauke da wuka a hannunsa yana huci kan jami'an. Daga nan 'yan sandan suka buɗe masa wuta. An bayyana cewa wanda ake zargin ɗan shekaru 25 Noah Green. 'Yan sanda suna neman sanin asalinsa don gano dalilan da suka sa shi yin hakan. Jaridar Washington Post ta yi magana da ɗan uwan Green, Brandon, wanda ya ce ya damu da lafiyar kwakwalwar ɗan uwan nasa wani lokaci. 'Yan uwan sun raba wani gida a jihar Virginia. Brandon ya ce no ya aika masa da sako a ranar Alhamis bayan ya bar mazauninsu cewa, "Ka yi haƙuri, amma dai zan je na zauna, na zama wanda ba shi da muhalli."
Sarfilo Hashin Gumel aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu, kuma za mu fara ne da takaddamar da ake ci gaba da yi kan musabbabin faduwar jirgin yakin Najeriya samfurin Alfajet, yayin da faifan bidiyon da Boko Haram ta yada da cewa na jirgin saman ne kuma wai ita ta kakkaɓo shi ke ci gaba da yaduwa. Rundunar sojin saman Najeriya ta fito a hukumance ta ƙaryata, kuma jama'a na ci gaba da cece kuce akan batun. Haruna Dauda, gare ka.
Rundunar sojin saman Najeriya ta ce faifan bidiyon da mayakan Boko Haram suka cire da kuma zakan kiyawa kafin sada zumunta kan jirgin sojin sama da mayakan Boko Haram suka ce sun harbe ba gaskiya bane, kawai wata hanya ne na yaudara da waɗannan mayaka suka fito da shi. Tun a ranar 31 ga watan Maris 2021 ne dai wannan jirgin mayakan sojin Najeriya da ake kira Alfajet da bace wanda kasa jin turiyansa aka kuma kasa gano inda jirgin ya nufa. Tun a wancan lokacin ne babban hafsan sojin sama na Najeriya Air Marshal Amawo ya zarci jihar Kunnan don bincikan inda jirgin yake, wanda ga bisani mayakan Boko Haram ɗin suka fidda wannan sanarwa ga kuma nuna faifan bidiyon cewa su kakkaɗo wannan jirgin sama. Sai dai daraktan hulɗar jama'a na rundunar sojin saman Najeriya Commando Edward Gabriel ya fitar da wata sanarwa wanda ke nuni da cewa wannan jirgi hatsari ne ya samu, ba mayakan Boko Haram bane suka harbo, kuma za su ci gaba da bincike a kai su san musababin faduwar jirgin. Commando Edward ya ce an dai ga waɗannan mayakan Boko Haram a cikin bidiyon nasu na nuni da cewa sun harbo wannan jirgi na mayakan sojin Najeriya, wanda kuma samsam ba haka bane. Har ma ya ce da alamu dai wannan bidiyo a wurare daban-daban aka ɗauke shi. To koya jama'a da suka kalli wannan bidiyon ke cewa
gaskiya al'amari na wannan yanayi na yakin Boko Haram yaki ne mai sarkakiya. Su zo su faɗa, sojoji su zo su faɗa, amma ba bisa dukkan alamu dai ni a nawa gani yadda yake da kwadin sojoji kawai su ƙara kwazo. Wannan yaki ne ba na wasa ba, kuma ana nan kwanaki aka harba makami mai linzami daga baya gari aka ce Boko Haram ne suka harbo. Yanzu an wayi gari jirgi na soja gaba ɗaya soja ya ɓata ba a same shi ba. Daga baya aka ji labarin cewa Boko Haram su suka sauke jirgin nan, kuma har da faɗan cewa wai duk ba mu tuwo ba za mu ga wannan shi ne ba ko ba mu. An wayi gari yanzu soja yana magana cewa jirgi hatsari ya yi, ba wai ainihin Boko Haram suka harbo shi ba. To a gaskiya buri ya yi kama da mutum, gara dai su tashi su dage.
wannan magana da ɗan jami'an tsaro suka cire gaskiya mu abun ya ba mu mamaki saboda sun ce ba su sani ba mu kuma a bidiyo gashi nan Boko Haram sun nuna cewa su suka soke wannan jirgin kuma gashi nan mun ga bidiyo din jirgi ya soka ta yaya aka yi su har suka samu inda jirgin nan ya soka ko ba su suka soke ba su kuma sojojin ba su samu daman da suka samu inda aka soke jirgin nan ba
gaskiya farko dai yadda na fara ganin wannan abun gaskiya na ga wannan abun ya kai so biyu so uku haka na yi zoomin nashi na gani gaskiya a yadda na ga wannan abun kaman an dauko wannan bangaren an dauko wannan bangaren an zo an hada wannan abun ne kaman haka ya faru dan gaskiya ba zan iya cewa wai Boko Haram suna da wani abun da za su soke jirgi guda gaskiya a wannan lokaci ba gaskiya yadda kuma gashi jami'an tsaro yanzu ne suke da karfin ma su ga cewa wannan abun ya kare kowa ya koma mazabansa amma kuma gashi da yadda abun yake kasancewa amma mu gaskiya muna fatan da cewa amma hakan ya faru Allah ya kiyaye amma kuma ba mu fatan hakan ya faru
wasu al'umman jihar Borno kenan da ke shirin are musu gabacin Najeriya ke tofa albarkacin bakin su game da wani faifan bidiyo da mayakan Boko Haram suka tire da kuma ke cewa su suka harbe jirgin sojan saman Najeriya wanda rundunar sojan saman Najeriya ta karyata Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to a gaida Haruna daga batun tsaro kuma sai na takaddamar fulote da filaye a biranen Najeriya musamman ma Kano Mahmud Ibrahim Kwari gare ka
takaddamar mallakar fulote gidaje filaye da gine-gine a biranen Najeriya abu ne dake zama ruwan dare Kano na daya daga cikin birane a Najeriya dake fama da irin waɗannan matsaloli ko da yake a shekarun baya wannan matsala ta fi wakana ne a tsakanin ɗaiɗaikun mutane sai dai a ƴan shekarun baya-bayan nan lamarin na rikidewa ya koma tsakanin hukumomin gwamnati da ɗaiɗaikun mutane ko kuma tsakanin ƴan kasuwa kamar yadda yake faruwa tsakanin hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano wadda ke binciken ikirarin da wani ɗan kasuwa ke yi cewa ya sayi filin gandun sarki na ɗorai ƙarama da ke daura da jami'ar bayar Kano mai faɗin hekta 22
na ga takardar da sarki waziri ya ce ya sayawa da wannan gurin sarki waziri shine ɗan rimi ya sai da gurin nan a naira miliyan 200 amma fa kakka manta a cikin sam takardar ta kotu an ce an sayar da na masarauta na magada naira miliyan 575 wannan na masarauta fa ya fanninka na magada sannan ko miliyan 200 abinda aka ce ga takarda wadda wani a waisu a basu nu sai ya rubuta ya ce ya karbi dala 416,600 ba fa cewa akai an saka wancan an ce an saka account ga account number ma amma wannan cewa wannan ya ce ya karbi dala a hannunsa to sannan ka ce wannan hukumar ta bincika
barista muhimmi gaji kenan shugaban hukumar yaki da rashawa ta jihar Kano sai dai tuni wannan dan kasuwa Alhaji Yusuf Aliyu Shaibu ya garzaya kotu dan neman dakatar da binciken hukumar kamar yadda lauyansa barista Ahmad Sani Bawa ke fadi
from record abinda muke da shi ya sa miliyan 200 ya sai na wajen ta Emirat Council ya sa wajen miliyan 500 ya sai na wajen magadan margayi mai martaba sarkin Kano a Duba Yaro mun je ne kotu domin kotu ta kawo karfinta ta dakatar da wannan da yake amfani da jami'an suke karkashin sa zuwa gurin keta haddin wannan ban Allah gurin abin da ya mallaka inda sa kudi saya
kwa shekara ta 2019 hukumar yaki da rashawar ta Kano ta gudanar da makamancin wannan bincike akan majalisar masarautar Kano kan yadda aka yi cinikayyar fulotai da gidajen da aka gina a gandun sarki na Darmanawa dake birnin Kano kazalika irin wannan takaddama ce ke wakana tsakanin mazauna unguwar Darmanawa layout da majalisar masarautar ta Kano kan batun filin ED a hannu guda kuma akwai makamanciyar wannan takaddama tsakanin majalisar gidan zakka mai zaman kanta ta Kano da gwamnatin jihar Kano Malam Kabiru Sa'idu Sufi mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum yayi tsokaci akan wannan batu
akwai da yawa dalilai da suka sa ake samun rikice-rikicen filayen wasu daga cikin su shine a baya akwai kungiyoyi da hukumomi da suka sayi filaye da niyyar cewa kaman zuba jari ne to kuma daga baya aka samu sauye-sauye ko na shugabanci a irin su waɗannan hukumomi da kungiyoyi sai kasance wato yadda ake gudanar da ko kuma sarrafa su waɗannan filaye din ya canza daga manufar da aka samu da su ta baya to wannan ne yasa aka shiga cikin irin waɗannan rudani din da rikice-rikice a baya kuma akwai wuraren da suke da ba filaye bane alal misali idan aka dubi tanadin gandayen sarki da aka yi waɗanda su ma a hankali gari ya tarar da su kuma wasu sun koma filaye
Malam Kabiru Sa'idu Sufi kenan guda cikin masu fashin baki a Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya
yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa, dan Allah muryar Amurka a yi mana bayani kan fitaccen labarin nan na Larabawa, wato Laila da Majnun. Shin a zahiri an yi waɗannan masoya ko dai labari ne irin na giza da ƙoƙi da muka saba ji a tatsuniyoyin Hausa? Masu tambayar haɗin gwiwa Ali Abdullahi Doron Baga da Usman Asasul Islam, unguwar Moronti, Maiduguri, jihar Borno. To idan masu tambayar haɗin gwiwar wato Malam Ali Abdullahi da Usman Asasul Islam da ma sauran masu sha'awar jin wannan bayanin na saurare, ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin da wakilin muryar Amurka a birnin tarayyar Najeriya Abuja, Malam Nasir Adamu Ilikaya, ya samo muku daga mataimakin editan jaridar Manhaja, Malam Umar Muhammad Gombe. To amma saboda a yi shimfiɗa, za mu koma baya can mu dora daga inda mai bayani ke cewa duk da yake masoyin Laila, wato Majnun, ba mawaƙi ba ne, tsananin santa ya sa ya ɓarke da waƙa, kamar yadda ya ci gaba da bayani.
Ba mawaki bane, ba a san shi da fasaha ta waka ba, amma dare ɗaya kawai sai aka ji yana rera waƙoƙi, kuma kawai saboda wannan soyayyar ce da ta shige shi, kuma aka samu akasi. Domin ita Laila dai auren dole aka yi mata, wato ba aura mata ba, akwai wani hamshakin wato dan gidan wani hamshakin attajiri da ya ganta, sai ya nemi aurenta da abin nan wanda ake ce masa Wirt bin Muhammad. To a lokacin da ya fito, ubansa yana da dukiya a wannan lokaci ma, ana cewa kamar babu mai kudin uban. To da uban Laila din ya ga kudi, da har ya bada ita ga shi Kais din. To amma saboda ganin kudi da kwadayi, sai ya canza ra'ayinsa, sai ya bada ita ga shi wannan dan gidan attajiri din. Ita kuma Laila din ta bijirewa haka. Amma dai zaka iya cewa wannan shine wani kamar salo ne da ake yi na auren dole din nan. To ya samo asali ne tun shekaru da yawa, da haka auren dole aka yi mata, kuma daga ƙarshe aka ɗauke ta daga ma yankin Hijaz ɗin gaba ɗaya. Aka
wato Hijaz yankin ƙasashen Larabawa,
yankin ƙasashen Larabawa. Yawa sai aka mayar da ita can wajen abin nan shi attajirin, saboda ya samu matsala. To sai zama mutane suna tofin alatsi ne akan auren, tunda ba ta samu wanda take so ba, kuma uban ya nuna kwaɗayi, da haka wannan ya tilasta wa shi mijin ya kaura daga yankin Hijaz gaba ɗaya, dan yayi nesa da inda za a rika tsine masa albarka. To kaji yadda wannan aure ya faru. To amma fa basu hakura ba, ita tana can tana tunaninsa, tana bege, shi ma kuma anan yana ta bege. Ƙarshe dai sai da ya samu tabin hankali. To wannan tabin hankalin yasa ake masa lakabi da cewa Majnu, amma ba wai dan sunansa bane, ana cewa Majnu Laila, wato wanda ya samu tabin hankali saboda soyayyar wata mai suna Laila.
Dama ai na sunan tambaye ka, ake Majnu din an faɗa mahaukaci ake nufi da Larabci.
Lalle ya samu tabin hankali daga ƙarshe ma, kawai sai ya haukace baki ɗaya. Kuma abin da zai baka tausayi, lokacin akwai wani lokaci da aka shawarci mahaifinsa cewa ya ɗauke shi ya kai shi Ka'aba mana yayi addu'a, Allah ya yaye masa wannan son, wanda son kuma ya zama ciwo ai, da haka ayi masa addu'a. So uban ya ɗauke shi ya kai shi Ka'aba, ya kai shi har gindin Ka'aba, ya kamo wato kyallen Ka'aba din, ya ce rike kai addu'a, Allah ya cire ma santa. To da ya karbi kyallen ya rike, a maimakon yayi addu'ar Allah, sai ya ce, to Allah dai na ina neman gafarar ka, amma wannan son Laila din bana so ka cire shi a cikin zuciyata. Shi ya yarda ya mutu da wannan soyayya din. To daga ƙarshe dai ita Laila din a can inda aka kai ta, saboda takaici da damuwa da tsananin soyayya, kuma ga auren dole, sai da ta rasa rayuwanta, ita ta fara mutuwa kafin shi. Da haka yayi tattaki daga nan Hijaz din, ya tafi har inda take, ya bincika, aka nuna masa inda kabarinta yake. To a wannan kabarin nata, sai da ya kwan wajen 30 agun akan kabarin, yana wake-wake, yana bege, yana jimami. To daga ƙarshe dai shi din ma da yake fa haka akan kabarin, an yi zaton cewa dan mutane na ta wuce shi, ana kallo, suna zuwa kallon sa, yana nan a makabarta, an yi a ciro shi yaki. to ya kifa haka a jikin makabartan. Ana tunanin ko watakila bai ganni a shairar yayi halinsa, da aka bincika sai aka tarasa a shairar ya mutu akan kabarin ita masoyiyar tasa. So wannan labari ne wanda ya taba zukatan mutane a wancan lokaci.
Wato wannan ya nuna ita shi majnun din nan bai mai ya aure ba ma a rayuwarsa gaba daya.
A bai aure ba. Ita Laila din za a ce ta fi shi sa'a ta yi auren. To amma ita din ma dai kusan duka daya, saboda bata mori auren da ta dan ta je gidan wani ne da tunanin wani. Kuma daga karshe dai soyayyarsa din ce ta kashe ta.
Akwai nazarin da kai na wasu kalmomi wata gila da yake fada akan ita Laila?
A'a, to ba zan iya kawo wasu baituka gaskiya kai tsaye na waƙoƙin da yake ba, sai dai kawai abinda aka yi ittifaki akai waƙoƙi ne na bege da soyayya, waɗansu ma ba su da ma'ana. Kawai dai wato linzami ne yake jansa na soyayya ɗin yake furta kalamai, waɗansu cikin hayyacinsa, waɗansu ma ba cikin hayyacinsa yake furta su ba. Amma dai abinda aka yi yaƙini shi ne akan soyayya yake furta kalama. Idan har akwai yara, soyayya ta kullu tsakanin yara, kuma aka kula da tarbiyyar su din sun dace, to kaga darasi ne ya kamata a aura musu, kada a yi hasarar su ma baki ɗaya kamar yadda aka yi ga waɗannan. Sannan su kuma matasan su rika taka tsantsan, kada ka yi so 100% sai ka samu matsala. Kada kuma ka yi kiyayyar kamar musamman su mata, su ma kada ki yi kiyayya ga mai son ki kuma 100%. Ni duka haka kaga bai dace ba. Darussa ne wanda kowane bangare za ka iya cewa Malam Nasiru, idan aka kalli labarin za a wa'astu, kuma za a ɗauki, za a yi izina da wasu ɓangarori na labarin.
Wasu mawaƙa sukan faro waƙoƙinsu ne daga sunan soyayya. Ya nuna kenan soyayya kan iya tafiya da hankalin mutum duniyar tunani, har yi ta faɗan wasu kalmomi ta suranta wasu abubuwa da ba lallai haka suke ba.
To ai ba a yi har yanzu, ana wasu suna cewa Allah bai halicci wani abu mafi ƙarfi da ƙarko sama da soyayya ba a tarihin duniya gaba ɗaya. Shi wannan so ɗin idan ka zare shi, to babu kuma abin da ɗan adam zai iya yi a faɗin duniya. Don haka wannan kalma ta so tana shiga cikin kowane irin al'amari ne, kuma ta yi tasiri cikin aljanu da mutane da dabbobi da sauransu. Duka soyayya ke kutsawa, ake samun zaman lafiya da hauhawar yawan abin nan adadin mutane ko su dabbobin.
To kagin zamanin yau ne, misali mutum ya tafi wajen wani kabari ya zauna a wajen, aina jin yan kwana-kwana ne za a sa su je su ko baya so su ɗauko shi?
To dai akwai alama haka, saboda ya ci karo da irin tunanin mutanen yau. A ce mutum ya mutu, ko da yake na ji wani labari kwanakin baya a India ko a kasar India ne, da aka ce wani ya yi aure da wata gawa, su soyayyar suka yi, ba su yi aure ba har ta mutu, sannan kuma sai ya aure ta a macen. Kaga akwai
shi ne ake kawo maganan bajanun din kenan.
To wannan shi ne ya takaice.
To Umar Muhammad Gombe, mataimakin edita na jaridar Manhaja a Najeriya,
so much.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin mataimakin editan jaridar Manhaja Malam Umar Muhammad Gombe, da wakilin muryar Amurka a Abuja Malam Nasiru Adamu Ilhikaya, da wanda ya haɗa mana sautin Haili Hailu, da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba, ke muku fatan alheri. Wassalam. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Kungiyar ƙwallon kafar Chelsea ta Ingila ta sha ƙanƙarin kashi karon farko a ƙarƙashin sabon kocin ta Thomas Tuchel, inda yau Asabar West Brom ta bi ta har gida ta lallasa ta da 5-2 a wasan gasar Premier mako na 30. Wannan dai ya kawo ƙarshen buga wasanni har 14 ba tare da an doke kungiyar ba tun zuwan sabon kocin nata. Al'amura sun rinca bewa Chelsea din bayan baiwa dan wasanta na baya Thiago Silva jan katin kura a minti na 29 na wasan, a daidai lokacin da take kan gaba da West Brom din da ci 1-0. To sai dai kurar dan wasan ke da wuya, West Brom din ta yi amfani da damar inda ta zura kwallaye biyu a rabin lokacin wasan na farko, kana ta zura wasu uku bayan dawowa hutu rabin lokaci. Duk da yake Chelsea din ta yi karfin halin zura kwallonta na biyu a minti na 70 na wasan. Wani nasara da ya ta baiwa West Brom din da ke fuskantar barazanar faduwa daga gasar ta Premier, damar dagowa daga matakin ta 19 zuwa ta 17 a teburin gasar. To sai dai Chelsea din ta ci gaba da kasancewa ta hudu a teburin gasar duk da kashin da ta sha. To amma hakan kan iya sauyawa ta fado kasa idan kungiyoyi kamar West Ham da Tottenham suka sami nasara a wasannin su a gobe Lahadi. A kasar Spain kuma Marco Asensio da Karim Benzema sun sami zura kwallaye a wasan gasar La Liga da kungiyar Sotar Real Madrid ta doke Eba da ci 2 da nema. Tauraruwar Benzema ta zura kwallaye ta ci gaba da haskawa a yayin da ya zura kwallo ta 24 a wannan kakar wasannin. Wannan nasarar ta kara kusantar da Real Madrid din da Atletico Madrid da ke saman teburin gasar ta La Liga tare da maki uku kacal a tsakanin su, duk da yake Atletico din za ta buga wasan ta na wannan makon ne da Sevilla gobe Lahadi. Haka kuma nasarar ta zo ne a daidai lokacin da mai horar da 'yan wasan kungiyar Zinedine Zidane yake bikin wasa ta 250 a shugabancin da yake yi na kungiyar. Dan wasan gaba na Nigeria Kelechi Iheanacho ya rattaba hannu a sabon kwanta ragi wanda zai tsawaita zaman takaledar sa a kungiyar Leicester City ta Ingila har zuwa shekara ta 2024. Tauraruwar Iheanacho mai shekaru 24 ta ci gaba da haskawa inda ya sami zurawa kungiyar kwallaye 7 a cikin wasanni 4 kacal na baya-bayan nan da ya buga mata, inda har ya lashe lambar gwarzon dan kwallon gasar Premier a watan Maris din nan da ya gabata. Gabaki daya ya buga wa kungiyar Leicester City wasanni 117 inda ya zura mata kwallaye 32 tun sa'ad da ya koma kungiyar daga Manchester City a shekara ta 2017. A Najeriya kuma mai horar da 'yan wasan kasar na Super Eagles Garnet Rowe ya ce bai sa ran gayyatar wasu sababbin 'yan wasa idan Najeriya ta soma buga wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 a watan Yuni. Najeriya ta kara shi buga wasannin ta da neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afrika ba tare da an doke ta ko sau daya ba, inda ta karkare tare da nasarar doke Lesotho da ci 3 da nema a filin wasa na Teslim Balogun da ke birnin Eko, inda kuma tuni ta sami gurbi a gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Gwamnatin Biden wacce ta sanya manufar yi wa mutane miliyan 100 allurar rigakafin coronavirus a cikin kwanaki 100 na farko kan karagan mulki ta sake shiga muhimmiyar rana a jiya Juma'a. Amurka ta zama ƙasa ta farko da ta yi wa mutane miliyan 100 allurar rigakafin. Koyaya yaduwar COVID-19 cutar da coronavirus ta haifar na ci gaba da hauhawa a wasu yankuna na Amurka. Jami'an tsaron Myanmar sun bude wuta kan masu zanga-zangan neman demokaradiyya a yau Asabar, inda suka kashe mutane 5. Wani mai zanga-zangar da kafofin yaɗa labarai sun ce yayin da sojoji suka karfafa kudurinsu na kawo ƙarshen adawa tare da sammacin kame masu suka ta yanar gizo da kuma toshe internet. Duk da kisan da jami'an tsaron suka yi wa mutane sama da 550 tun bayan juyin mulki ranar 1 ga watan Fabrairu, masu zanga-zangar na fitowa kowace rana, galibi cikin ƙananan ƙungiyoyi a ƙananan garuruwa don yin magana da nuna adawa da sake maido da mulkin soja. Ƙungiyar mayakan sa-kai ta Al-Shabab ta ƙaddamar da wasu hare-hare kan sojojin Somalia a yankin Lower Shabelle, in ji jami'an yankin na Somalia. Hare-haren da aka kai da safe yau Asabar da misalin karfe 4 na asuba a gugun kasar sun auna sansanonin sojoji ne a garuruwan Barire da Audigil da ke kudancin Somalia. Sojojin na Somalia ne ke kula da wasu sansanonin da za su yi aikin kare wasu gadoji a gefen kogin Shabelle, waɗanda hukumomi suka ce suna hana motocin da ke ɗauke da ababen fashewa shiga Mogadishu. Wata babbar ƙungiyar bincike ta ƙasar China a kwanan nan ta ce sojojin Amurka na da matuƙar ƙarfi a cikin tekun kudancin China a bara, yayin da Washington ke neman duba faɗaɗa mamaye tekun da Beijing ta yi, tsanantawa dangane da yawa da tsawon lokacin da sojojin Amurka suka yi a yankin cikin shekarar 2020 ba su kai ake ganin su ba a cikin 'yan shekarun nan, rahoton na 12 ga watan Maris ya bayyana.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu madadin Salfido Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Haili Haili wanda ya hada mana shi, da kuma injiniyan mu ne, ni Ibrahim Kalma, shigar mu ke muku fatan alheri.